الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 6 ga watan Juma'a al-ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 10 ga watan 12 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah abin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to sai ka daga muryarka
dangane da tambayan da wannan malamin kamata ya yi wani lokaci da suka shiga
wasu suka shiga
kuma masu fata ne ka su kuriya ana ma masu dabbobin tara su ka kuriya sai ake dabbobin
wai misali ai tara ka ce akai kwacewa akai kamar misali wai dabobi suke ma wasu banna sai a karbe dabobin to in an karbe dabobi a matsayin tara da akai wai kamata a ba haƙƙi wanda aka mishi barna an gane sai a kiyasta iya barnar da aka mishi kenan a karbe wani bangare daga cikin dabobin shi wanda yayi barna a ba wancan ko a sayar da dabobin in yaso shi a biya shi wannan shine kaida amma ban san da cewa ana karba a rike su ita wannan tambayar ta maimaitu wasu suna bada fatawa akan kuskure shi duk kayan da aka tabbata kaya ne na kwaci to wannan haramun ne mutum ya saya saboda kwaci zalunci ne kayan an karbe su ba akan hanyar da ta dace a shar'anci an gane ko sai wani yake bayani yake sanya dan halitta ma kansa sai yake cewa wai da yawa wasu kaya ne wanda birayi suka sato sun jima a can justice to kuma an rasa masu su su ne ake yin wantare wannan babu tabbas akan haka babu tabbas akan haka kuma anan shi duk abinda baka da tabbas to anan ya zama shubha yanzu misali duk kayan da an tabbata na kwace ne to su wannan a fili yake sayan su baya halatta saboda sayan wannan kayan taimakawa ne akan ci gaba da wannan zalunci ubangiji ta'ala ko ya haramta mana zalunci an gane ko duk wani abu na daukan zunubi da ketare iyaka Allah ya haramta mana kamar yadda ya faɗa wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan kuma wannan yana daga cikin abin da ke haddasa kiyayya tsakankanin mu'mini kaddara cewa an kwace baburkinka sai aka zo aka yi wantaran shi ka gan shi na je na saya menene zai biyo baya tsakanina da kai shi anan abinda muke so mu sani, in har misali an tabbata wannan kaya ne wanda yake na gwamnati, na hukuma wanda take saya domin amfanin jama'a zuwa wani lokaci kuma ana buƙatar a canza su a sake sabbi, to wannan ba laifi bane ba na mutum ya zo ya saya, an gane ko? Amma duk kayan da an tabbata kayan jama'a ne aka kwaci, za a yi wantaran su, to wannan baya halatta a saya, saboda kwacin ba a yi shi ba akan ka'ida ta shari'a, wani nau'i ne wanda yake na zalunci. Na'am.
Mutum ne sai jina ba ta same shi, sai ya ga lokacin sallah za ta bar shi, wai zai yi kuma ya san da kada ya jira.
Wai misali a sababin kuracewar lokaci, mutum zai iya yin temama ya yi sallah, kai tambayar ka cewa wai jami'i zai kuce ma mutum, kaga jami'i zai kuce ma kafin ka yi arwala, za ka iya yin temama ka yi sallah? Wannan ban taba ganin wasu daga cikin malamai sun kawo wannan mas'ala ba, iya kawai abinda ma wasu daga cikin malaman malikiya suka ce idan mutum ya ji tsoron fitar lokaci a sababin shagala da yin aiki da ruwa, to anan yana iya yin temama ya yi sallah, an gane ko? Saboda suka ce samun sallah a lokaci shine yafi dacewa akan yin ta da tsarki wanda yake na ruwa bayan fitar lokaci, anan suka ce kai koda mutum yana da janaba. To amma wannan ya saba ma abin da yazo a shar'ance, ita temama tana da sababi, iya sababin abin da yake halitta yin temama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata, sababi ne, sababi na farko shine rashin ruwa, kamar yadda ya faɗa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum, a can cikin suratul nisa, amma ida yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, to rashin ruwa shine sababi na farko, lokacin sallah yayi ya shiga babu ruwa tare da kai, ka buga baka samu ruwan da zaka yi tsarki da shi, to a lokacin nan ya halatta kai temama kai sallah. Sababi na biyu, ga ruwan amma babu iko, ko mu ce babu dama game da yin amfani da ruwan domin wani uzuri, menene uzurin? Yana daga cikin shi shine rashin lafiya, kana da rashin lafiyar da in kai amfani da ruwa to rashin lafiyar za ta iya daɗuwa ko kuma ta yi jinkirin warkewa, ko kuma rashin lafiya ta faru in har ka sanya ma jikinka ruwa, to anan za ka iya daina yin amfani da ruwa ka yi temama har a kai lokacin da Allah ya baka lafiya wannan uzuri ya wuce, ko kuma ya kasance akwai ruwan tare da kai kuma kana cikin halin tafiya, kafin ka kai inda zaka samu ruwa zaka iya buƙatar wannan ruwa domin sha, an gane ko? Ko kuma domin dafa abinci, ko kuma domin zuba ma misali abin hawanka kamar mota, ruwan da kake da shi ɗan kaɗan bai wuce ba ka sha, kuma kafin ka je inda zaka samu ruwa kishirwa tana iya cin maka, to anan kana iya barin wannan ruwa domin amfanin kanka sai kai temama kai sallah. Ko kuma ya kasance ga ruwan a rijiya amma babu gugan da zaka zira ka janyo, ko kuma baka iya yadda zaka shiga cikin rijiyar domin ka kulhu ruwa kai arwalla da shi kai tsarki da shi, to anan ma zaka iya yin temama. Ko kuma ya kasance tsakaninka da inda zaka dauko ruwa, misali akwai abin da zai iya taba lafiyarka ko ya taba dukiyarka, an gane ko? Kasancewar akwai wasu namun daji wanda in ka ce ka je ka ɗauko ruwa to ba mamaki za su iya halakar rankai, to anan ma sai ka yi temama. Ko kuma akwai barayi akan hanyar waɗanda za su iya tare ka, ko kuma kana da wata dukiya babu wanda zai tsare maka, kai kuma ba ka bar ta ba anan, kuma ba za ka iya ɗaukan ta ka je neman ruwa da ita, to anan sai ka tsaya ka tsare dukiyarka ka yi temama ka yi sallah. To waɗannan su ne uzurin da ke sababin da ke halatta yin temama, rashin ruwa ko kuma rashin damar yin amfani da shi, amma a sababin jin tsoron fitar lokaci ko kuma jin tsoron kucewar jami'i, babu wani dalili da yake halitta ma mutum yin timama. An gane ku, jin tsoron cewa yanzu kafin in yi tsarki ai lokaci zai fita, to ko da lokaci zai fita arwalla za ka yi ka yi timama, saboda sharadi Allah ya ce ya falanta shi duma'an in ba ku samu ruwa kai kuma ga ruwan a wajenka. Na'am. Sunadi al-mawsul, idan suka ce al-hadithul mawsul ko kuma al-isnadul mawsul, shi dai in aka ce al-hadithul mawsul kenan hadisin da sanadinsa tun farko har izuwa ƙarshensa ya sadu juna da juna ba tare da datsewar sanadi ba. Wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane, har aka kai kan wanda ya rawaito hadisin, imma al-hadithul marfu, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko abinda aka yi a gaban shi ya tabbatar ba tare da yayi musu ba, wannan shine ake kira al-hadithul marfu. An gane al-marfu, ma'ana wanda aka ɗaukaka kenan danganan shi har izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewa manzon Allah ya ce kaza, ko manzon Allah ya kasance yana aikata kaza, ko kuma an yi abu kaza a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi yi musu ba, to wannan shine ake kira al-hadithul marfu. Kamar yadda al-hafizul baiquni ya ce wa ma udifa lin nabil marfu, abinda aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ake kira al-hadithul marfu. Sai ya ce wa ma li tabi'in huwal marfu, amma abinda aka jingina na fada ko aiki ga tabi'i shine ake kira al-hadithul maqtu, cewa tabi'i yace kaza. Kamar misali al-Imam az-Zuhri ko al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri ko Sa'id ibn al-Musayyab al-Makhzumi ko Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, wannan dukkan su tabi'ai ne. Idan aka ce Sufyan al-Thawri yace kaza, ko kuma Sufyan al-Thawri ya kasance yana aikata kaza, to wannan shine ake kira al-hadithul maqtu. Yana iya zamantowa sahihi, an gane, kuma yana iya zamantowa da'ifi, an gane ku. Shi al-hadithul maqtu yana da bambanci da al-munqati. Idan aka ce al-munqati, hadisin da aka samu datsewar sanadi, an gane ku, datsewar sanadi imma a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe, sai dai in a farko ne ana kiran shi mu'allaq, an gane ku, ana kiran shi mu'allaq. In a tsakiya ne a kiraye shi munqadi, in a ƙarshe ne kan tabi'i, tabi'i ya ɗaukaka zuwa ga manzon Allah a kiraye shi al-mursal. In kuma an samu datsewar mutum biyu suka saraya a jere, shine ake kira al-mu'dal. To amma shi hadisi al-maqtu ko ya inganta ba hujja bane a cikin addini, ko da ya tabbata cewa Sa'id ibn wannan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yace kaza, ko ya kasance yana aikata kaza, wannan ba hujja bane a cikin addini. Hatta da fada ta sahabi ko aiki na sahabi baya zama hujja. Malamai suka ce sai in an samu wani sahabi bai saba masa ba. Hujja al-hadithul marfu, manzon Allah ya ce kaza, ko manzon Allah yana aika, ya kasance yana aikata kaza, ko kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi kaza ba tare da yayi musu ba. Shi kuwa in aka ce al-hadithul mawquf, shine hadisin da ya taka burki akan tabi'i, akan sahabi, fada ta sahabi ko aiki na shi. Kamar misali aka ce Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace kaza, ko Abu Huraira ya kasance yana aikata kaza, to wannan shine ake kira al-hadithul mawquf. Shi ma yana iya zamantowa sahihi, kuma yana iya zamantowa da'ifi, an gane ku, yana iya zamantowa sahihi, kuma yana iya zamantowa da'ifi. Don haka dai a takaice al-hadithul maqtu, wannan in aka ce kuma al-mawsul, shine hadisin da kenan dangane shi tun daga farko har zuwa ƙarshe ya tabbata babu datsewar sanadi shine yake cewa wa ma bi sami kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil a wata nuska ana samu lil mustafa to amma dai abinda ya dace a ce lil muntaha saboda shi mausul yana iya kasancewa marfu yana iya kasancewa maqtu yana iya kasancewa mauquf wa ma bi sami kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil amma shi al-hafiz al-bayquni cai lil mustafa malamai suka dan yi masa gyara suka ce abinda ya dace a ce lil muntaha in ka ce lil mustafa kenan shi al-mausul ya tagaita kenan ga hadisi al-marfu shi kuma al-marfu yana iya kasancewa mausulan haka shi ma mauquf yana iya kasancewa mausulan haka shi ma maqtu yana iya kasancewa mausulan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin kitabu badi'il khalq kuma mun gama babi na biyar yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na shida قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ذكر الملائكة وقال أنس هو بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وإنا لنهن الصافون أي الملائكة ما لم الله يجيك أنسنا فدا وتوانم بابيني ولكي بياني جمد أبندي زودك منظم الله صلى الله عليه وسلم wato na ambatan mala'iku malam anan ya gabatar da ambatan mala'iku akan manzanni amma kar mu fahimci cewa mala'iku sun fi manzanni daraja da matsayi da daukaka a gun Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ba dan sun fi manzannin Allah matsayi ba a gun Allah daraja manzannin Allah su ne gaba domin a cikin su ke akwai fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji mai girma da daukaka a baya bai halicci wani mai daraja kuma har kiyama Allah ba zai halicci wani mai daraja wanda ya kai daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda alfazazi yake cewa ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha daraja kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata halitta kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a baya ba ai ba kuma a gaba har kiyama ba za ai ba a wata wa wani babu yake cewa madad dahri lam yukhlaq wala huwa yukhlaq yace iya tsawon zamani har kasa ta nade wato halitta mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a halitta ba kuma nan gaba ba za a yi ba to dan haka ba dan kasancewar mala'iku sun fi annabawa da manzanni daraja malam ya gabatar da su ya gabatar da ambatan su anan a ya gabatar da su saboda kasancewar shine abin da yazo a cikin alqur'ani a duk inda Allah subhanahu wataala ya ambaci rukunin imani yakan gabatar da ambatan mala'iku akan manzanni kamar yadda a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala na faɗa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin haka amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun kullu na amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi haka ya faɗa ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا عشان cikin suratul nisa. Kuma malan ya ambaci mala'iku kafin manzanni saboda halittar mala'iku ta gabaci halittar wato ƴaƴan Adam, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya tabbatar mana jinsi na mutum farko shine annabi Adam. Da Allah ya halicci annabi Adam ya faɗa ga mala'iku, yace usjudu li Adam wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Kaga wannan a bayyane yake cewa halittar mala'iku ta riga ya halitta ta annabi Adam alaihi salam, kuma domin hallo su mala'iku su ne tsani tsakanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzanni. Ma'ana mala'ika Allah yake turowa da sako zuwa ga manzo, shi kuma ya isar ma jama'a. Shine dai sababin abin da yasa malam ya gabatar da wato ambaton mala'iku kenan akan manzanni. Shi lafazin al-mala'ika jam'i ne na malak, an gane ko, jam'i ne na malak, wanda asalin kalmar an ciro ta ne daga al-aluka. Idan aka ce al-aluka bi ma'ana ar-risala, shine ma'ana saƙo. Tare da cewa dangane da su mala'iku akwai waɗanda kwata-kwata su ba su yadda ba da cewa akwai wata halitta mai suna mala'iku, su ne malahida kenan, wanda kwata-kwata wanda su ba ma mala'iku ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma ba su yarda ba da samuwarsa. Malahida, malahida jam'i ne na mulhid, waɗanda suke masu musu, masu jayayya da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta. So kuma galibi menene hujjar su, wai inda akwai su aida an gansu. To ai rashin ganin abu baya nuna cewa babu shi, an gane ko? Nan dai kowa a cikinmu ya tabbatar da cewa a gangan jikin shi akwai wani abu mai suna rai, wanda gangan jiki yake rayuwa da shi, kowa ya san akwai shi, amma wa ya taba ganin shi? Ba wanda ya taba ganin shi. Rashin ganin abu baya nuna cewa babu shi, kuma don haka shi imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wato yana daga cikin al'amari wanda yake al-gaibi, an gane ko? Shine ai can da Ubangiji Ta'ala ya faɗa allazina yu'minuna bil gaibi, su ne waɗanda suke imani da duk abin da ya ɓuya, abin da ido baya iya gani, ko kunne ya ji, ko hanci ya shaka, ko harshe ya dandana, ko kuma hannu ya dafa. Yanan ma gaba an hawasil khams, duk abin da ya kuya game da waɗannan abubuwa biyar, abin da idan ka dai kai baka gani ba, da kunnenka ba za ka taɓa ji ba, da hannunka ba za ka dafa ba, da hancinka ba za ka shinshina ba, da harshenka ba za ka dandana ba. To don haka kasancewar su mala'iku wata halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ta musamman. Su al-mutakallima, dukkan waɗanda suke ahlul wannan ahlul kalam, ko mu ce al-mutakallima, ko mu ce al-mutakallimun, su sun tafi akan cewa su mala'iku wani gangan jiki ne wanda yake mai laushi, wanda aka ba su kudura a bisa cancan zakama, kuma mazaunin su dai a sama yake. To tare da cewa iya abin da yake ta'arifin mala'iku kamar yadda yake kun ahlus sunna wal jamaa, kamar yadda yake cikin wannan littafi mai suna Usulul Iman fi Dawil Kitabi was Sunna, wanda wasu zababa ne daga cikin malamai suka hadu suka yi wannan littafi, kuma mujamma'a ta Malik Fahad ita taje kunci buga wannan littafi. To shine suke cewa idan aka ce mala'iku suka ce khalqun min makhluqatillah, wata halitta ce ta musamman daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, an gane ko? halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, domin a sama ko a ƙasa babu wata halitta wadda ba ta Allah ba. Shi ne mahaliccin sammai da ƙasai da duk abin da yake cikinsu. To mala'iku wata halitta ce ta musamman daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum ajsamun nuraniya, kuma suna da gangan jiki wanda yake na haske. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Aisha Allah ya ƙara mata yadda, yake ce mata kulikatin mala'ikatu min nuri. Ki san da cewa su mala'iku an halicce su ne daga haske. An gane wa kulikal jannu min marjin min nar. Su kuma aljannu daga cikin tatacciyar wuta, wuta wadda take da bakin hayaki. An gane ko, ita ce ake kira marij, wuta, bakin wuta, halshen wuta wanda yake gauraye da bakin hayaki, da shi Allah ya halicci aljannu. Sai ya ce wa kulika adama mimma wusifa lakum, adam ku an halicce shi daga abinda aka siffanta muku, abinda aka baku labari a cikin alqur'ani. Inna masala isa inda allahi kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, annabi adam daga ƙasa Allah ya halicce shi. To shi yasa mala'ika yafi komai gaggawa, saboda a iya bincike na kimiya babu abin da ya kai haske gaggawa. A duk abu wanda aka tabbata yana da gaggawa a cikin halittun Allah, to ba abin da ya kai haske gaggawa. Da haka mala'ikun Allah suke hawa, suke sauka da lamarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su hau sama su sauka. Wanda ya zo a cikin hadisi, duk da cewa hadisi ne dha'ifi bai inganta ba, daga doron ƙasa zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 ne, kabarin sama ta farko tafiyar shekara 500, sannan daga sama ta biyu ta farko kuma zuwa ta biyu shi ma tafiyar shekara 500, ita ma sama ta biyu kabarinta tafiyar shekara 500. To a takaice, shi yasa suka ce lahum ajsamun nuraniya, suna da gangan jiki wanda yake na haske, latifa kuma wanda yake tattarsa. An gane ko, ka isa ka kama haske, baka isa ba ka jinke shi. Suka ce qadiratun ala tashakkuli wa tamassuli wa tasawwuri bi suwaril karima, kuma Allah ya ba su iko na canza kama da duk wata sifa da duk wani hoto za su iya dauka, amma canza kama wadda take mai daraja sabani ga shaidanu. Su aljannu su zama mucizzai, su zama menene, ya zama kwado, duk komai shi ma aljanni Allah ya bashi kudura ta canzawa. Sai dai bambanci da canzawar mala'iku, su mala'iku sura wadda take mai daraja suke dauka. Dan haka suka ce kenan qadiratun ala tashakkul wa tamassul wa tasawwur bi suwaril karima, kuma walahum quwa azima, suna da karfi wanda yake mai girma wanda ya wuce misali. Wanda dai ya ishe mu misali, mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da kula da duwatsu, lokacin da mutanen fa'ir suka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mummunar dawowa akan kiran da yake musu zuwa tauhidi, suka hada shi da wawaye, aka ringa jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duddigin sa yana jini, abin ya girmama akan shi, duniya ta yi masa kunci, bai san ba ma cikin yanayin da yake, sai da ya iso wani gu kamar yadda ya fada labari. Ma Allah ya turo masa mala'ikan da yake kula da duwatsu, yace Ubangijinka ya turo ni, kuma yace in ce da kai kawai umarninka ake nema, waɗannan mutane in har ka ba da izini na jefa musu dutse gaba ɗayan su nike su zama gari. Manzo Allah yace bana buƙatar haka, fatan da nake daga tsatsansu Allah ya fitar da wanda zai ringa kadaita shi da bauta. Kuma kaga alƙari dodewa, kuka gani dutse ɗaya take ne zai dauka ya jefa musu. Kuma gaya karkarin mutanen annabi Lut gaba ɗayan su Allah ya sanya mala'ika ya giggiba alƙarin gaba ɗaya, sai da ya yi sama da su, kuma sannan ya musu juyin waina gaba ɗayan su, Ubangiji ta'ala ya halakar da su. Kuma ga san mudawa mutanen annabi Salihu, kowa mala'ika ya gaba ɗayan su suka wayi gari suna matacci. don haka Allah kadai ya san karfin mala'iku, don haka Allah ya sifanta Jibrilu da wannan sifa, zi quwwatin inda zil arshi makki, kuma can haka ya fada allamahu shadidul quwa, shine suka ce walahu walahum quwa azima, sannan wa qudratun kabiratun ala tanaqqul, kuma suna da wato karfi wanda yake mai girma a bisa ciratuwa, tafiya mai nisan gaske a cikin kyautawar ido mala'ikun Allah za su yi ta. Sannan suka ce wa hum khalqun kathirun, kuma su halitta ce mai yawa, la ya'lamu adaduhum la ya'lamu adadahum illa Allah, ba wanda ya san adadin su in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum khalqun kathirun la ya'lamu adadahum illa Allah, ba wanda ya san adadin su in banda mahaliccin su Ubangiji mai girma da daukaka, kamar yadda ya fada wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, zamu iske hadisi a cikin darasin mu a yau wanda yake tabbatar da Allah kadai ya san adadin mala'iku. Suka ce qad iktarahumullahu wasdafahum li ibadatihi wal qiyami bi amrihi, Ubangiji ta'ala ya zabe su domin bauta masa da kuma tsayawa tsayin daka game da umarnin sa, lamarin sa, ayi kaza ko a daina kaza. Allah ya halicce su da wannan, kamar yadda yace wala human fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, kuma haka ya fada bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, suka ce fala ya asuna Allah ma amarahum, ba sa saba ma ubangijinsu abinda ya umarce su da shi, wa yaf'aluna ma yu'marun, iya abinda aka ce su yi shi suke yi. An gane ko mala'ika baya gaban kanshi yayi abu kafin a ce yayi, a duk abinda kaga mala'ika yayi to da umarnin Allah ne yake, kamar yadda ya fada wa hum bi amrihi ya'malun. Wannan a takaice dai shine ta'arifin mala'ika, an gane ko ta'arifi ne wanda yake mai tsawo. To shine anan malam yazo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wato kafin haka malam yazo da hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake fada cewa Abdullahi ibn Salam, ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudu wanda ya musulunta, ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace inna Jibril alaihi salam yace abinda nake fada maka ya Rasulullahi, lalle Jibril alaihi salam aduwul yahudi min al malaika, shine babban makiyin Yahudawa daga cikin mala'iku, a cikin mala'iku gaba ɗaya babu mala'ikan da Yahudawa suke kiyayya da shi, suke gaba da shi sama da Jibril alaihi salam. Me yasa suke kiyayya da shi? Suka ce saboda shi yake zawa da azaba. To ayin yana zawa da azaba, hallo shi yake zawa da rahama, tunda shi yake saukar da wahayi, shi yake isar ga wahayi da mala'un nan da manzanni. An gane ko? Kuma Allah ya faɗa da kanshi yake cewa inna rahmati sabaqat ghadabi, jin kaina ya rigayi fushina, ko kuma jin kaina ya rinjayi fushina, wanda shi ko fushin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya kunsa, abinda zai biyo baya shi ne azaba. To in har saboda yana zawa da azaba kuke kiyayya da shi, to ai sai ku waya kuma ku kalli rahamar da yake zawa da ita, wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake turo shi da shi zuwa ga manzanni. Shi yasa ai can cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala yake fada qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'mini, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin. Ubangiji ta'ala yace ce da su duk wanda ya zamanto makiyi ga Jibrilu, to ya ci gaba da kiyayye shi, kuma kiyayye shi ba abin da za ta rage ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi Jibrilun hada ba za ta rage shi ba. Fa innahu nazzalahu ala qalbika, domin shi Jibrilun shine ya saukar da wannan littafi wato ga zuciyarka, bi iznillahi dinihi na Ubangiji subhanahu wata'ala da umarninsa. To shine anan Abdullah ibn Salam, Allah ya kara masa yadda, yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa makiyin Yahudu daga cikin mala'iku shine Jibril. Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ya faɗa dangane da tafsirin wannan aya, ayar da ke cikin suratu Safat, wa inna lanahnu safun, lalle mu masu sahu sahu ne a gun Ubangijin, sai ya ce ayil mala'ika su ne mala'iku. An gane ko? Su ne mala'iku. Kamar yadda akwai hadisi wanda yake almarfu, riwaya ta Aisha, Allah ya kara mata yadda, hadisin yana cikin Al-Mu'jam na Al-Imam Tabarani, manzon Allah yake cewa ma fi sama'i mawdi'u qadamin, a sama manzon Allah yake babu gurbi da zaka iya dora jiddige, illa wa alaihi malakun, face akwai mala'ika na musamman, qa'imun aw sajidun, yana tsaye yana bauta ga Ubangijinsa ko yana mai sujada. Sai yace fadhalika qauluhu ta'ala wa inna lanahnu safun, shine fadar Ubangiji mai girma da daukaka da yake fada, yace wa inna lanahnu safun. An gane ko? Jibril alayhi salam yace lalle mu mala'iku masu sahu sahu ne a gun Ubangijinmu. To shine anan malam yazo da wannan aya, bayan ta sai yazo da hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, daga Malik ibn Sa'sa'a, Allah ya kara masa yadda, yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina ana indal baiti bainan na'imi wal yaqza, yayin da nake gun wannan daki, al alif wal lam ana lil ahad, wani daki ake nihi shine Ka'aba. An gane ko? Dakin da ake nihi shine Ka'aba. Yace baina ana indal baiti bainan na'imi wal yaqza, yayin da nake gun wannan daki, ina dai tsakanin mai bacci da wanda yake farke, ni ba bacci ba ni ba farke ba. To kamar yadda yake cikin wata riwaya, shi wannan Isra'i an yi shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gidan Ummu Hani diyar Abu Talib. Malamai suka jamma a tsakanin hadisin a dakunan da suke gabda harami kusan Ka'aba gidanta ne, a cikin kusa da Ka'aba yake cikin zagayen masallaci. Wa zakara ya'ani rajulan bainar rajulaini, wato sai ya ambata wato wani mutum daga cikin kamar muta tsakanin mutane guda biyu. An gane ko? Waɗanda suka zo nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sauka, shine yace fa utitu bi istin min zahabi mal'a mal'ani hikmatan wa imana, yace sai aka zo mun bi istin, kana da huska biyu kace austin ko kace istin, kalima ce arabiya aka hausantar da ita ake cewa tasa. An gane kun? Aka ce tasa kwano kenan, shine dai dust. An gane? Kace ist tasa, shine yace sai aka zo da wata tasa ta zinare ko kace koko na zinare ko wani makayi na zinare ko wani kwano na zinare ko wata tasa ta zinare, kana iya fassara wannan da Hausa. Yace mal'anin hikmatan wa imanan, wadda kuma tasa wadda take cike wato da hikima da imani. Fa shukka minan nahari ila maraqil baqan, manzo Allah yace sai aka tsaga kirjina, wato tun daga nan manzo Allah yace har zuwa wato wannan fata ta murhin ciki, wannan nan ita ce ake kira maraqil baqan. An gane? Saboda an ambace ta maraq minan riqa, ma'ana saboda rashin kaburinta, wata wannan wadda take rike ciki, tun daga nan aka barka mishi har zawana. Kaga operasyon na huruku kenan, a tsaga kirjin gaba daya, wanda kuma kafin haka sai da aka masa shimfiɗa dan karyata da hankalinsa kada ya tsorata, saboda yana cikin ɗakin gidan Ummu Hani, cikin ɗaki kawai sai ga saman ɗaki ya yace ya ce wanda yake kawai sai ga waɗannan mala'iku sun duro. To kaga wanda ya ga wannan a saman daki ya ce sun duro dan an barka kirjin ka, wani hankali zai tashi, ba abin da zai tashi. To shine anan yace fa shuqqa minan nahri, sai aka tsaga game da kirjina. Manzon Allah yace tun daga nan kenan wurin tarkuwa na ba tarkuwa e, tun daga nan manzon Allah yace aka tsaga ila maraqil baqan, har izuwa kenan marfin ciki kenan inda fatar ciki take farawa na. Thumma gusila al-batnu, sai aka wanke cikin da aka barka kenan cikin, sai aka wanke bi ma'i zamzam, wato da ruwan zamzam aka wanke. Thumma muli'a hikmatan wa imanan, aka cika kirjin nawa manzon Allah yace da hikima da imani, kuma aka maida aka rufe. Bayan an gama wannan aiki wanda yake na al-ajabi, manzon Allah yace wa utitu bi dabbatina abyaba, sai aka zo mun da wata farar dabba. In aka ce dabba, kullu ma yadibu ala wajhil ard, duk abinda ke tafiya a ban kasa sunan shi dabba. Amma kuma a urf al'adance, in aka ce dabba mai kafa hudu ita ce dabba. Amma a shar'ance, duk abinda yake tafiya a kan kasa sunan shi dabba. Dan adam ne, dabbar ce, kwari ne, tsuntsu ne, sunan shi dabba. Wallahu khalaqa kulla dabbati mimma, fa minhum man yamshi ala batni, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba. Haka kuma ya faɗa wa ka'ayyin min dabbati la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum. Haka ya kuma faɗa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Shine dai anan yace sai aka zo mun da wata farar dabba dunal bagdi. Manzo Allah yace bata kai alfadari ba a tsawo, amma wa fokal himari. Manzo Allah yace kuma tafi jaki, ita tafi jaki tsawo, amma kuma bata kai alfadari ba. Alfadari shine ake cewa jirkin jeji. Akwai wanda yake mai zane, wanda ake ce mai zebra ko, to ita bata kai ba alfadari, amma kuma tafi jeki. Al-Buraq, sunanta Buraq, sunanta Al-Buraq. Wasu malamai suka ce an ambace ta da wannan suna min al-Barq, walkiya kenan. Wanda walikiya a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa ta kan je ta zo ta yi walwal. Wanda a cikin yankin dare fa da ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan fa masallacin Makka, sai da suka je masallacin Quds, tafiyar wajen wata guda, amma a cikin wasu ƴan mintuna. Manzon Allah ya ce fanqalaqtu ma'a Jibrila, sai na tafi tare da mala'ika Jibrilu. Kenan bayan sun je Baitul Maqdis, ya limanci manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da annabawa. A lokacin nan shine yace sai muka tafi tare da Jibrilu hatta ataina sama ad-dunya, har muka je ma wannan sama ad-dunya wadda take mafi kusa da doran ƙasa. Wannan sama da muke hangowa ita ce ake kira as-sama'u ad-dunya. An gane ko? Ad-dunya kenan mu'annas ne, ma'ana mafi kusa kenan da doran ƙasa, sama ta farko kenan. Shine yace hatta ataina sama'a ad-dunya, muka isa ga sama ta farko da muka je muka kwankwasa. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, sai aka tambaya aka ce man haza, wani ne? Wanda wannan yana nuna mana in aka kwankwasa maka gida ba budawa ba za ka yi, ka tambaya wani ne. Shi kuma abinda yake ladabi wanda aka sunnanta mana, sai ya ambaci kansa da abinda aka fi sanin shi na suna a cikin wannan gida. A tambaye ka ko me ya kawo ka, an gane ko? Na wai bayan kayi sallama, in kayi sallama ko kuma kwankwasawa, kai tambayar ka za a yi. Kuma a tambaye ka me ya zo da kai, kamar yanzu a nan me ya ce man haza, wane ne? Kala sai ya ce Jibrilu, ya ce ni ne Jibrilu. Kaga inda ya so sai ya ce malakun, mala'ika ne. To ai mala'ikun Allah yawa gare su, to mala'ikan wanne? sai ya ambaci kansa da sunan da aka fi sane shi, yace Jibrilu, yace ni ne Jibrilu. Kila sai aka ce masa wa mamma aka wake tare da kai, ana sai yace Muhammad, yace ai shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafazin Jibril da lafazin Muhammad khabar ne na mutada wanda yake mahazo, da yace kala sai yace Jibril, ai ana Jibrilu, da yace Muhammad, ai huwa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kila sai aka tambaye shi, aka ce masa wa qad ursila ilaihi, aika masa aka yi, aka ce yazo ko ku gaban kansa yi. Kala Jibril yace a'a, na'am, kwarai, aika masa aka yi, aka ce yazo. Tunda shi Jibril dan cikin gida ne, an gane ku kenan, shi sai ba sai an tambaye shi a wani bako ne yazo, bakon nan tura shi, tura masa aka yi, aka ce yazo, ko kuma a gaban kanshi ne. Shi Jibril ya ba su amsar cewa na'am, kwarai, aika masa ne aka yi takanas cewa yazo. Kaga wannan yana nuna mana mala'iku ba sa gaban kansu, komai abinda suke da umarnin Allah suke. An gane ku, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Kila sai aka ce marhaban bihi, tunda aika masa aka yi yazo, to lale lale da shi, lale lale da zuwan shi. Lafazin marhaban ma'ana wajadta makanan rahaban, ka samu gu wanda yake mai yalwa, shine ake cewa marhab, ma'ana kayi dace da wuri wanda yake mai yalwa. Kalima ce wadda take kyakkyawa, mai faranta zuciya, wadda ake taryan bako da ita. An gane ko, marhaban marhaban, ma'ana kayi dace da wuri mai yalwaci, kayi dace da wuri mai yalwaci, kenan komai ka same shi a daidai, shine ma'anan marhab. Suka ce kuma wala ni'mal maji'u bihi, wala ni'mal maji'u bihi, wato ma dallada, wato abin wala ni'mal maji'u ja'a, suka ce ma dallada, wato shine abin zawwa da yazo, ma'ana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana suna murna, suna farin ciki da zawon shi. Wanda wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladubba na taryan bako. In ka yi bako, abu na farko da ake so ka tarye bakonka shine sakin fuska kai masa walwala. An gane ko, ka tarye shi da mulmushi da sakin fuska. Hausawa suka ce sakin shimfidar fuska ta fi ta tabarma. Duk mutumin da zai tarye ka da walwala da sakin fuska, ko bai ka maka kujera ka zauna, ko bai ka maka tabarma ka zauna, a tsaitsaye ya tambaye ka menene bukatunka, me ya kawo ka, ya fi wanda ya daure maka fuska ya kawo maka tafi ya shimfiɗa maka. Shi yasa anan suka yi farin ciki, suka yi murna da zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce fa ataitu ala adama, ya ce sai na zo ga annaba adam a cikin ita wannan sama ta farko na iso ga annaba adam alaihi salam. Fa sallamtu alaihi, manzon Allah ya ce nai masa sallama. Faƙala sai Adam alaihi salam ya ce da ni, marhaban bika min ibnin wa nabiyin, ya ce lale da kai, lale da wani ɗanawa kuma wanda yake annabi daga cikin annabawan Allah. Shi ma annaba Adam ya masa marhaba ta musamman, ya ce marhaban bika, ya ce lale da zuwanka, min ibnin, ya ce wani ɗa daga cikin ‘ya’yana, wa nabiyin kuma annabi daga cikin annabawa. Manzo Allah ya ce fa ataina samaa athaniya, daga nan kuma sai muka wuce sama ta biyu. Da muka je sama ta biyu muka kwankwasa, kila sai aka tambaya aka ce man hadha, wane ne? Kala sai Jibrilu alaihi salam ya ce Jibrilu, ya ce ni ne Jibrilu. Kila sai aka tambaye shi aka ce masa mamma aka wake tare da kai, kala sai ya ce Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya ce Annabi Muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam tare da ni. Kila suka tambaya suka ce ursila ilaihi, tura masa aka yi yazo? Kala Jibrilu ya ce na'am, kwarai kwa, aika masa aka yi takanas, aka ce yazo. Kila sai suka ce marhaban bihi, to lale lale maraba da shi, wala ni'mal maji'u ja'a, suka ce ma dallada, wato shine abun zuwa wanda ya zo, ma'ana wanda aka zo da shi, suka ce ma dalla da shi. manzon Allah yace fa ataitu ala Isa wa Yahya, a wannan sama ta bi manzon Allah yace sai na iso ga annabi Isa alaihi salam da Yahya dan Zakariya. Fa qala, gaba ɗayan su suka ce da ni marhaban bika min akhin wa nabiyin, lale lale da kai dan uwa namu kuma annabi daga cikin annabawan Allah. Su ma suka masa lale. Manzon Allah yace fa ataina samaa as-salisa, daga nan kuma sai muka yi gaba muka isa zuwa sama ta uku, muka kwankwasa, kila aka ce man haza, wane ne kila, wato sai aka fada aka ba su labari aka ce ai Jibril ne, kila sai suka tambaya suka ce masa mamma aka wake tare da kai, kala sai ce Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, yace ai Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam tare da ni, kila su ma suka tambaya suka ce wa kad ursila ilaihi, wai aika masa aka yi yazo, ala Jibril yace na'am kwarai kwa, yace takanas aka tura cewa yazo, kila sai suka fada suka ce to marhaban bihi, lale lale da zuwan sa, wala ni'mal maji'u ja, amma dallada wato abin zawwa da ya zo, ma'ana wanda takanas aka zo da shi. Fa ataitu ala Yusufa, a wannan sama ta uku manzon Allah ya ce sai na iso ga annabi Yusuf alaihi salam, fa sallamtu, nayi masa sallama, fa qala sai ya ce da ni marhaban bika min akhin wa nabiyin, lale da zuwanka wannan dan uwa nawa kuma annabi daga cikin annabawan Allah. Manzon Allah ya ce daga nan kuma fa ataina samaa ar-rabi'a, sai muka wuce zuwa sama ta hudu, ita ma muka kwankwasa, sai aka ce man haza, wane ne ke kwankwasawa, kada sai ya ce Jibril, ni ne Jibril, kila aka ce da shi mamma aka waki tare da kai, kila sai aka ce Muhammad, ai Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam, kila sai aka ce wa kad ursila ilaihi, aika masa aka yi yazo, kala Jibril ya ce na'am, ya ce kwarai kwa, takanas aka tura cewa yazo, kila su ma sai suka fada aka ce marhaban bihi, ma dalla da zuwan sa, wala ni'mal, an gane ku, lali da zuwan sa, wala ni'mal maji'u ja'a, ma dalla da wato abun zawwa da a yazo, kenan shine dai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Daga nan yace fa ataitu ala Idrisa, yace sai na iso ga annabi Idris a sama ta hudu kenan, na isko annabi Idris, fa sallamtu alaihi, nayi masa sallama, fa qala sai yace marhaban bika, lale da zuwanka, min akhin, wannan dan uwa nawa, wa nabiyin, annabi daga cikin annabawan Allah. Fa ataina samaa al-khamisa, manzon Allah yace sai muka wuce sama ta biyar, kila sai aka fada aka ce man haza, wane ne, kila sai aka fada aka ce Jibril, ai Jibril ne yake kwankwasawa, kila sai aka ce da shi wa mamma aka wake tare da kai, kila sai aka ce Muhammad, ai Muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kila sai aka ce wa kad ursila ilaihi, wai aika masa aka yi yazo, Jibril alaihi salam sai ya ce na'am, ya ce kwarai kwa, tabbas, kila sai aka ce marhaban bihi, lale da zuwan sa, wala ni'mal maji'u ja'a, ma dallada wato shine abin zawwa da yazo. Fa ataina ala Harun, a wannan sama ta biyar manzon Allah yace sai muka iso ga annabi Harun, shi a ta biyar yake, fa sallamtu alaihi, manzon Allah yace nayi masa sallama, fa qala sai yace marhaban bika min akhin wa nabiyin, lale da zuwanka wannan dan uwa nawa kuma annabi daga cikin annabawan Allah. Manzon Allah yace daga nan fa ataina ala samaa'i sadisa, sai muka je sama ta shida, kila sai aka fada aka ce man haza, wane ne wake kwankwasawa, kila sai aka fada aka ce Jibril, ai Jibril ne, kila sai aka tambaya mamma aka ce masa wake tare da kai, kala sai yace Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam, kila su ma suka tambaya suka ce wa kad ursila ilaihi, wai aika masa aka yi aka ce yazo, Jibril ya bada amsa ya ce kwarai, sai suka ce marhaban bihi, to lale da zuwan sa, ni'mal maji'u ja, amma dalla da abun zuwa wanda yazo. Fa ataitu ala Musa, yace a wannan sama ta shida sai na haɗu da annabi Musa alaihi salam fa sallamtu alaihi nayi masa sallama fa qala sai ya ce marhaban bika min akin wa nabiyin lale da zuwanka wannan dan uwa nawa annabi daga cikin annabawan Allah falamma jawaztu manzo Allah ya ce lokacin da na ketare annabi Musa nayi gaba baka annabi Musa sai ya fashe da kuka wakila sai aka tambaye shi aka ce ya Musa ma abukaka me ya sanya ka kuka kada sai ya ce ya rabbi ya ubangiji na hazal gulamul ladhi bu'isa ba'di wannan shine matashin da aka turo shi a matsayin manzo bayan wucewa ta yadkhulu aljannata min ummatihi afdalu mimma yadkhulu min ummati daga cikin al'ummarsa waɗanda za su shiga aljanna sun fi waɗanda za su shiga daga cikin al'ummata kaga yadda Allah ya kimsa tausayi a cikin zukatan annabawa shi gurin shi a ce waɗanda za su shiga aljanna a cikin al'ummarsa sun linka wato adadin wanda za su shiga aljanna daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yasa annabi Musa kuka guri ne yake ina ma a ce shi ma adadin waɗanda za su shiga aljanna a cikin al'ummarsa sun kai wanda kasancewar ya tabbata a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an bujuro mun da al'ummu manzo Allah yace sai naga wani annabi tare da shi wato wata ƴan jama'a idan aka ce rahada daga mutum uku zuwa tara wani annabi yace tare da shi mutum biyu ko uku yace wani annabi dide da mutum ɗaya babu tare da shi shi ma aka nuna mai yazo ya wuce manzo Allah yace sai naga wani annabi tare da jama'a mai yawa manzo Allah yace sai nayi zaton cewa wato al'umma ta ci sai aka ce mun a'a aka ce wannan Musa ne da mutanansa Musa ne da jama'arsa wanda wannan yana nuna mabiyan annabi Musa waɗanda za su shiga aljanna suna da yawa aka ce Musa ne da jama'arsa manzo Allah yace zuwa jama'a sai aka ce mun dibanan manzo Allah yace na kalla sai naga tarin jama'a mai yawa aka ce masa hannu kallina manzo Allah ya kalla ya ga jama'a mai yawa sai aka ce wannan al'ummar ka ce kuma tare da su akwai 70,000 waɗanda za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala azabi wanda ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azabtar da su ba Allah ya sanya mu a cikin su to wannan 70,000 kin kamar yadda hadisi Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin as-silsila as-sahiha wannan 70,000 Allah ya limka ma manzansa kuma sau 70,000 miliyar 4 da miliyan 900 bayan wannan 70,000 kin wannan aka linka ta sau 70,000 to shine anan abin da yasa annabi Musa kuka yace wannan shine matashin da yi aka turo shi baya da waɗanda za su shiga aljanna daga cikin al'umma su sun fi al'umma ta yawa manzo Allah yace fa ataina samaa as-sabi'a yace sai muka isa sama ta bakwai kila sai aka tambaya aka ce man haza wane ne kila sai yace jibrilu ai ni ne jibrilu kila sai aka tambaye shi aka ce masa mamma aka wake tare da kai kila sai aka fada aka bada amsa aka ce Muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kila sai aka tambaya aka ce wa kad ursila ilaihi wai aika masa aka yi ne yazo jibrilu ya bada amsa yace kwarai sai suka ce marhaban bihi lale da zuwan sa wala ni'mal maji'u ja amma dallada wato mai zuwa da yazo ko abin zuwa da aka zo da shi fa ataitu ala ibrahima a wannan sama ta bakwai manzo Allah yace sai na isa ga annabi ibrahim shi a sama ta bakwai yake wanda wannan yana nuna mana daraja da daukaka da Allah ya ma annabi ibrahim alaihi salam shi a sama ta bakwai yake fa sallamtu alaihi sai nayi masa sallama ne masa sallama fa qala sai ya fada an gane ko sai ya ce marhaban bika ya ce lale da zuwanka min ibnin wato wannan ɗanawa wa nabiyin kuma annabi daga cikin annabawa shi ma ya masa marhabin kamar yadda sauran annabawa suka yi masa. Maza Allah ya ce farufi alil baitul ma'amur, sai aka daga mu wato albaitul ma'amur wani daki, maza Allah ya ce na ganshi, wanda wannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi, shi wannan albaitul ma'amur daidai yake da sitin Ka'aba, inda Allah zai kaddara cewa wannan daki ya fadu duran kasa, to ba zai kauce ma Ka'aba, daidai kan Ka'aba zai fadu. Shine yace farufi alil baitul ma'mur, sai aka daukaka mun wani daki wanda ake kiran shi da wannan suna albaitul ma'mur, wanda yake abin rayuwa a kowane lokaci, wanda Allah yayi rantsuwa da shi a cikin suratul tur. Fa sa'altu jibril, sai na tambayi jibril, nace masa wannan daki ko wani daki ne? Qala fa qala, sai ya bani amsar cewa hadhal baitul ma'mur, wannan shine ake kira albaitul ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin 70 alf malaki, a kowane yini mala'ika 70,000 suke shiga cikin shi su yi sallah, 70,000. Idza kharaju, in sun fita, lam yaqudu ilayhi akhira ma alayhi, hakkan shan zamani kuma ba sa sake dawowa, gobe ma wata 70,000 ce ta musamman, duk wanda suka je su dai ba sa sake dawowa, tunda Allah ya halicci duniya ya halicci wannan daki, a kullum mala'ika 70,000 suke ziyarar wannan daki su je su yi sallah, in sun fita kuma ba sa dawowa, gobe ma wasu ne za su dawo 70,000, wasu ne za su zo 70,000 na musamman. Kaga wannan yana nuna mana yawan mala'iku, ba wanda ya san adadin su in banda Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu ita shi wannan ita duniyar shekara nawa yanzu daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ma zawwa yanzu ko mu ce hijira ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a yanzu muna da shekara 1400 da yan kai. To kafin a zo kan shi shekara nawa aka samu, shekaru nawa aka samu, wanda annabi Nuhu kadai shi kanshi sai da ya rayu shekara 250 farkon manzanni, shekara 250, Allah kadai ya san dubin nan da suka yi kafin azuri. Amma sabani ga wasu rubabban hadisai wanda suna cikin wani littafi na al-Imam Suyuti al-Hawi lil-Fatawi, cewa duniya shekara 700 ce za ta yi, an gane ko? To al-sahin da suka bada ma tunan wuce, dan haka shine anan sai yace wa rufi'at li sidratul muntaha, maza Allah yace sai aka daga aka daukaka mun magariyar tukakewa, an gane ku? Sidratul muntaha, wannan malamai suka ce an mata wannan lakabi sidratul muntaha saboda iya nan ne ilimin kowa ya tsaya, duk wani mala'ika daga cikin mala'iku makusanta ga fadar Allah ba wanda ya san abin da ke bayanta. Fa iza nabaquha ka annahu qilalu hajar, manzo Allah yace sai ga maka ƴaƴan ita wannan magariya, manzo Allah yace yanda ka san tuluna na birnin Hajar, Hajar birni ne daga cikin biranen Yaman wanda sun shahara game da kera tuluna, tulu wannan irin suranda, yanda ka san tuluna na birnin Hajar, manzo Allah yace haka wato ƴaƴan wannan ƴaƴan ita wannan magariyar suke, an gane ku? Shine nabak. Waraquha, manzo Allah yace ganyanta kwa ka annahu azanul quyul, ka ce kunnuwan giwa ne, ganyen ita magariyar, manzo Allah yace yadda ka san kunnuwan giwa, lafazin quyul jami'i ne na fil, ka ce quyul ko ka ce afyal. Fi asliha arba'atu anhar, manzo Allah yace a gindin ita wannan magariya, manzo Allah yace akwai wasu koramu guda hudu, naharani batinani, koramu biyu manzo Allah yace a koye suke, wa naharani zahirani, biyu kuma manzo Allah yace a bayyana suke. Fa sa'altu jibrila, sai na tambayi jibrilu alaihi salam, nace masa waɗannan koramu fa? Fa qala, sai ya bani amsar cewa ammal batinani fa fil janna, koramu biyu wanda kaga a koye, wannan su a gidan aljanna suke. gidan aljanna ne suke kwarara suke gudana wa amma zahirani biyin nan da kake gani na bayyane an-nil wal furat wato kuraman nil ce da kuramal furat wanda wannan yana tabbatar mana daraja ta waɗannan kuramu guda biyu asalin su ne daga aljanna ne nil wutsiyar ta tana cikin Masar kuraman nil akwai kuma furat summa furidat alayya 50 salatan manzon Allah yace sai aka farlanta mun sallah 50 a tsawon yini da dare wanda wannan yana nuna mana matukar suyuwar sallah a gun Allah subhanahu wataala a duk ibadar da Allah ya shar'anta ma bayinsa babu sallar da tafi suyuwa a gun Allah subhanahu wataala babu ibadar da tafi suyuwa a gun Allah subhanahu wataala sama da sallah kuma musamman yinta a lokacin ta kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala ko kuma ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha sallah a lokacin ta shine Allah ya fi so a cikin dukkan wasu ayyuka na ibada kaga anan a farko Allah nawa ya farlanta ta 50 a tsawon yini da sallah 50 manzon Allah yace fa aqabaltu sai na gabato lokacin da zan dawo hatta ji'itu Musa manzon Allah yace na iso ga annabin Musa annabin Musa a wace sama yake sama ta 6 kenan bayan ya ketare sama ta 7 ya iso ta 6 sai ya iso ga annabin Musa fa qala sai annabin Musa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sana'ata yace me ka aikata me aka baka kuntu sai nace masa furidat alayya 50 salatan sallah 50 aka farlanta mun ni da al'ummata wala wato manzon Allah sai ya ce annabi Musa sai ya ce ana a'lamu bin nasi minka yace ni nafi ka sanin mutane an gane ko halaccin abinda kai ka san kafi mutun sanin shi ba laifi bane ka fada amma ba ta fuskar ayi masa alfahari ba dan ya gamsu da abinda zaka fada masa wala nafi ka sanin abu kaza ba alfahari bane nake baka kenan dan ya kama labarin da zaka bashi shi yasa anan yace masa ana a'lamu bin nasi minka ni nafi ka sanin mutane ji annabi Musa yace alajtu bani isra'ila ashaddal mu'alaja yace na goga da jikokin yaqo matukar gogawa wanda kuma duk a cikin waɗanda suke mabiyan annaba ba wanda aka sha wahala aka sha daga da su irin bani isra'ila a koma cikin suratul baqara yadda annabi Musa ya sha daga da su yace na goga da su yace matukar gogawa yace wa inna ummataka la tudiku yace al'ummarka bata iya daukan nauyin sallah 50 ayini don haka ina baka shawara farji'i ila rabbika kuma gun ubangijinka fasalhu ka nema ya sassauta maka a rage annabi Musa ya bashi wannan shawara wannan duka yana daga cikin tausayawa da Allah ya saka a cikin zukatan annabawa a kullun abinda suke nema ma al'umma sauki azan Allah ba a taba kawo masa abubuwa biyu aka bashi zabi kamar yadda Aisha ta faɗa face sai ya zabi wanda yafi sauki yace koma ka nema a sassauta ma kaga wannan nasiha ce Annabi Musa alaihi salam yake yi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace farja'atu na karbi shawararsa na koma fasa'altuhu na roki ubangiji na cewa a sassauta mu faja'alaha 40 sai aka rage 10 aka ce to je ka an farlanta muku 40 10 aka zabce na dawo ina kan hanyar dawowa ta hallo nazo na nuna ma Annabi Musa yace mu yaya aka yi nace masa an rage 10 ta koma 40 yanzu summa misluhu Annabi Musa ya koma fada masa abinda ya fada masa a farko yace yace al'ummarka ba ta iya daukan nauyin sallah 40 a tsawon yini da dare ina dai baka shawara ka koma ka nema a rage maka manzon Allah ya koma ya nemi alfarma ga ubangijinsa ya roki cewa a sassauta summa 30 sai aka ce to a yanzu an farlanta ta guda 30 ce sallah 30 ce
thumma mislahu. Sannan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa, annabi Musa ya tambaye shi, ya sake nuna masa, yace an sake an koma rage goma. Annabi Musa ya ce masa, ina dai baka shawara ka koma a ƙara ragewa. Manzo Allah ya koma fa ja'ala 20, Ubangiji ta'ala sai ya maida ta 20. An gane ko an zauce 30 kenan a cikin 50. Summa mislahu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dawo hallo, annabi Musa ya tambaye shi, ya nuna masa, yace an rage 10, yanzu ta dawo 20. Yace ina dai baka shawara koma dai. Manzo Allah ya karbi shawara ya koma, fa ja'ala 20, Ubangiji ta'ala ya maida ta 10. An zamce 40 kenan. Fa ataitu Musa, na dawo gun annabi Musa, na nuna na masa cewa ta dawo 10 fa a yanzu. Bakala mislahu, ya ce al'ummarka ba ta iya daukar nauyin sallah 10. Ina baka shawara ka koma dai, Ubangijinka mai karamci ne, ka nema a sassauta. Dan Allah ya karbi shawara ya koma, fa ja'ala ha 50, Ubangiji ta'ala ya maida ta matsayin sallah 5. Fa ataitu Musa, manzo Allah ya ce na dawo dai gun annabi Musa. Bakala annabi Musa ya ce ma sanata, yaya kai? Kunta sai na ce ja'ala ha 50, Ubangiji na ya maida min ita sallah 5. Bakala mislahu, annabi Musa ya ce a 5 ma al'ummarka ba za ta iya dauka ba koma. Kaga inda an biya ta annabi Musa sai ta dawo 1. Inda a 5 ma ya ce koma a rage. Manzo Allah ya ce kuntu sai na ce fa sallamtu, na koma na yi sallama gun Ubangiji na, nace to ya Ubangiji na a rage mu, 5 din ma ba za mu iya ba. Fa nudiya, sai aka kiraye ni, aka yi kira. Ubangiji ta'ala ya ce inni kada amubaitu faridati, ni na riga na zartar da farillata, kamar yadda a wata riwaya ce ma yubaddalu alqawlu ladayya, aguna ba a canza fada, na riga na zartar da wannan farillata wadda na farillanta maka kai da al'ummarka. Wa khafaftu an ibadi, kuma na saukaka ma bayina. Wa ajzi al hasanata 10, duk wata kyakkyawa in za ku zo da ita, Ubangiji ta'ala ya ce na yi alkawali zan linka ta 10. 5 ce amma agun Allah a matsayin 50 kin take. 5 ce amma a matsayin wato 10 take. Wato Hammam ya fada daga Katada, shi kuma daga Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, shi kuma daga Abu Huraira, daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace fil baitil ma'mur, ma'ana a cikin kenan riwayar sa. A takaice dai, ash-shahid malam ya zo da wannan hadisi domin wannan gaba na cewa wato Jibrilu alaihi salam, sai na tafi tare da Jibril. An gane ko? Na tafi tare da Jibril. Anan wannan hadisi kenan yana tabbatar mana daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala akwai mala'ika mai suna Jibril, wanda kuma ga aikinsa takanas Allah ya turo shi yayi Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sauran hadisan da suke karkashin baba insha Allah sai a darasi na gaba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.